cewar jam'iyyar NPP mai ci ta dace akan tsayar da mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmudu Bawumia da tsohon ministan cinikayya da masana'antu Alan Cermantin a matsayin abokan takara a babban zaben kasa mai zuwa. Ra'ayi ne da aka gabatar tun shekarar da ta gabata. Wasu shugabannin jam'iyyar NPP kamar tsohon shugaban jam'iyyar Freddy Blay da tsohon minista kuma daraktan sadarwa Nana Akomiya da mamban majalisar dattijai na jam'iyyar wato Hakman Usu Ajiman da shugaban masu rinjaye majalisar dokoki na kasa Osece Mensa Bansu suka bayyana wa kafofin labarai daban-daban ra'ayinsu kan cewa idan aka haɗa Dr. Mahmudu Bawumia da Alan Cermantin suka zama abokan takara zai ƙara haɗa kan jam'iyyar kuma ya taimaka wajen samun nasara a zaben 2024. Dr. Bawumia ya kasance mataimakin shugaban kasa tun shekarar 2017 sannan kuma Mr. Alan Cermantin ya yi takara da shugaba Akufo-Addo har sau uku kafin ya lashe zaben 2016. Suka ce 'yan takarar biyu da suka fito kudu da arewacin kasar sun cika sharuɗin shugabancin jam'iyyar. Wannan ra'ayin ya dace da na wasu mambobin sadarwar jam'iyyar idan har 'yan takarar sun amince da hakan. Sadat Hamisu Bako jami'in sadarwa ne na jam'iyya mai ci wato NPP.
Well, gaskiya in wannan fay yayi na support sosai saboda eh wato aka fe suka samu suka fe nace maka ya kawo unity ya gama kowa together kuma winning the 2024 election will be very much easier for the NPP party in the haran samu ticketing Bawumia da Alan.
Zuwaira Muhammad Bello ta kare muryarta ga hakan.
Bawumia Alan ticket, hey, what a powerful ticket kenan. Eh mu duka muna fatan mu same shi haka nan. Wannan na ya zama like you know power bank kenan. With Biunga ineko NPP endorse ar su duka suka yi suka fahimci juna suka amince kaman za ya ka ai mu NPP mu huta kenan. Campaign mu ma zai muna sauki ne.
Alhaji Aliyu Kabi yace kamar da wuya amma idan aka samu hakan zai yi kyau.
Shi hada su gaskiya zai biya amma aka same shi zai zama plus ma party in terms of unity of purpose zai zama plus in terms of their vote da za su samu a waje gaskiya za su samu.
Sai dai kamar yadda shugaban masu rinjayen majalisar dokoki Osece Mensa Bansu yace ya nemi ra'ayin dattijan jam'iyyar kamar tsohon shugaban kasa John Ajikum Kufo da tsohon shugaban ma'aikata a fadar shugaban kasa Kojo Impiani kuma dukkansu sun nuna cewa gwanda ya yi zaɓe kamar yadda aka saba demokradiyance a zaɓe dan takarar shugaban kasa kuma shi ya zaɓi mataimakinsa. Wannan ra'ayin ya dace da na Abdulmajid Musa mai shari'a kan harkokin siyasa.
Yanzu haka da muke magana constitution ya ce wanda yayi nasara duka partin ya bashi hanya ya je doko cikin partin mutumin da yake so ya zama mai mataimaki domin shine zai zama president nan da yake tunanin shi da baban da shi yake ga zai yi shi mataimakin da zai zo da yake maka mai ne kawai. To cikin garin ga kuma akwai tarihi da yawa da ke gwada cewa kaman wanda shi yake maga kujera in dai ma ya zama president yawanci mataimakin shi kusan dan hamshin shata ne bai da hanya yawai su baban da shi yake gani shi dai abinda president yace shi zai aiki shi sa zai wuya.
Baya ga Mahmudu Bawumia da Alan Cermantin akwai wasu da suka bayyana burinsu na shiga takarar kamar ministan gona Dr. Usu Afure da tsohon sakataren jam'iyyar Kobuna a Japan da dan majalisa mai wakiltar mazabar a sin ta tsakiya Kennedy a Japan da tsohon ministan makamashi Buhari Ejako. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.